a shirinmu na mata da suka taka muhimmiyar rawa a al'ummarsu. A yau mun samu zantawa da wata matashiya mai karantar marketing, wato ilimin kasuwanci. A cewar ta, ta zabi wannan course ne saboda ikrarin da ake cewa course ne da maza kadai ke yi, domin ta nuna wa 'yan uwanta mata cewar babu abin da namiji zai yi da mace ba za ta iya ba. Duk kuwa da cewar a Nigeria, ba duk course din da mutum ya karanta zai samu gurbin aiki a wannan fanni ba.
Sunana Amina Ahmad Abdulkarim, Hausawa. An haife ni a Hausawa Gwale, ina zaune a cikin Hausawa dai. Ina karatu a Management Studies, ina karantar marketing.
Tare da yanki kake karantar marketing?
Saboda an ce marketing aikin maza ne. Shi kuma sai net na yi nace to me yasa mace ba za ta je ta marketing ba? Shi yasa na tafi, kuma ra'ayi ne na baba na, ya zaɓa mu yace kije ki marketing, yana da daɗi, course ne mai daɗi, ko baki aikin gwamnati ba za ki iya yin kasuwanci a gida.
To kenan ma yace wa abin ya zo miki a daidai, kina sha'awa kuma sai baban ki yace?
Ina sha'awa gaskiya sosai ma.
To diploma kike yi ko me?
Diploma nake yi.
Idan kika kammala kina da burin ki ci gaba ki samu
degree? Idan na kammala insha Allah ai ina so in ci gaba da karatu na, daga baya sai ne aure.
To idan kika kammala karatun wani irin aiki kike sha'awar yi?
To shi dai ka san zaman, kin san zaman Najeriya ba sai abinda ka karanta zaka samu aiki ba, amma dai burina insha Allah idan na kammala duk inda na samu aiki zan yi.
Ma'aikatan kuɗi kenan?
Kowace ma'aikata ta tashi, ko a finance ko kuma gidajen radio tunda suna buƙatar marketers.
Wannan course da kike karanta, kin yi marketing, ki fita ki nemo kasuwa?
Sosai ma insha Allah.
Kina fuskantar kalubale?
Gaskiya muna fuskantar kalubale sosai a wajen karatu.
Wani irin kalubale?
Kalubalen mu dai shine matsalan mu shine kai wayan ma da nake sosai a makaranta, ba ma tsaya mu ta iyayen ma.
To me burin ki?
Ni dai burina in zama fanshiyakiyar ma'aikaciya a gwamnati.
To wani kira gare ki ga 'yan uwanki mata?
To ni dai kira gare ku 'yan mata ku tsaya ku karatu, domin yanzu karatu shine daraja 'ya mace ko a gidan mijinta, dan mazan ma sun fi son mai aiki.
Malama Amina ta ja hankalin 'yan uwanta mata da su nemi ilimi duk rintsi. A cewar ta, ilimi shine gishirin zaman duniya a yanzu. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.